daga cikin muhimman ayyukan da za a gudanar da wayannan kudade dai sun hada da gina wani hanya mai tsawon kilomita 61 da zai kunshi layukan motoci 5-5 zuwa da dawowa wanda ya tashi daga birnin Lagos zuwa Badagry ya hade da jamhuriyar Benin da kuma kilomita 27 na jirgin da zai ratsa birnin Lagos domin rage cunkoson jama'a da kuma ababen hawa ministan ayyuka kuma tsohon gwamna a jihar Lagos Babatunde Raji Fashola wanda ya tabbatar da amincewar bada wannan bashi ya ce tun kafin zamanin sa ne ya kamata a ce an bada wayannan kudade a wani yarjejeniya da gwamnatin jihar da kuma gwamnatin tarayya suka amince akai amma kuma bambamcin siyasa tsakanin gwamnatocin Lagos da suka shude da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya da ta shude ya hana a bada wayannan kudade gwamnati dai ta dage cewa bashin bai tattare da wani ruwan kuɗi mai yawa don haka ba abin damuwa bane ga al'ummar jihar kamar yadda ƴan adawa ke ta kuka Agita Kabir Ahmed shine shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar ta Lagos daya daga cikin ayyukan da aka ce za a gudanar da irin waɗannan kudade da za a ranto kuma ya mun karin haske game da ayyukan da hukumar sa ke fatan gudanarwa karkashin gwamnatin ta Akinyumi Ambode
cikin ikon Allah muna tinkarar matsalolin mun fara yanzu mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban akan yadda za a samu nasara kuma za a inganta samar da ruwa mai kyau da kuma hana gurbatar ruwa da ke cikin ƙasa mun dauki matakai na bada izini ga mutane masu sani wanda ke da fasahar yadda za a yi fito wannan ruwa kuma da za a yi a yada shi ga jama'a ne ka shi ga jama'a
to koyi al'ummar jihar suka ji game da wannan bashi da aka ce za a karbo ga dai abinda wannan malami yake cewa
my name is Latif Mr. Latif Olajuri if you don't collect and make it take and do work we want to take make you no see that money like all these people will carry money say they want to go and buy weapon for that Boko Haram and share the money Christmas gift
yace ina goyon bayan karbo wannan bashi idan dai za a amfani da shi wajen gudanar da ayyukan rayuwar kasa amma ba wai a karkatar da shi zuwa aljihun wasu ba kamar da yanzu muke ganin wasu sun karkatar da kudaden da aka samar domin sayan makamai domin yaki da kungiyar Boko Haram muna goyon bayan gwamnati idan dai za a gudanar da ayyuka da su wayannan kudade
make it our Lagos state collected make it just take and do road we want to do
sai dai a tabakin malam Isa Mani wani zazzaunan jihar Lagos ya ce bai ga amfanin karbo wannan bashi ba
a gaskiya a ra'ayina ni ban ga amfanin gwamnatin Lagos ta ciyo bashi ba saboda gwamnatin Lagos tana da kuɗi isassu a bakin gwalgwado dan a gani na ɗan wajen kuɗi ne daga gwamnatin tarayya sai Lagos ba kamar gwamnatin Lagos zai kamata a ce ta ci bashi ba kamar sauran gwamnatoci dai wanda suka shahi na arewa waɗanda ba su da kuɗin shiga gaskiya ba kamar Lagos ba
ya zaka dai bayan jihar Lagos akwai jihohi irin su Edo Ekiti da kuma Rivers da su ma suka samu irin waɗannan basussuka wanda gwamnatin tarayya ta tsaya musu fatan dai al'umma waɗannan jihohi shine na ganin an gudanar da ayyukan da aka ce za a yi da irin waɗannan kuɗaɗe da ake karɓowa a matsayin bashi Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos